Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci da fatan an yi na lafiya. Yau ranar Alhamis 4 ga watan Yuni shekarar 2020. Tafsilin Hashim Gumel ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Ke farin cikin ta muku wannan shirin. A cikin shirin za ku ji kwararru a fanni daban-daban kan bayar gwamnatin Najeriya shawara kan karkatar da alakantar da dogaro daga arzikin man fetur zuwa wasu fannoni na daban. Haka kuma za mu samu ku rahoto na musamman kan alfanun masu magungunan gargajiya musamman a wannan lokaci na annoba. Sai kuma labaran wasanni da za mu samu ku daga Najeriya. Amma da farko sai mun fara shirin cikakkun labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. Attorney General na Amurka William Barr ya ce an kama mutane 51 'yan kwanakin nan kan tuhume-tuhumen da ke da alaka da tarzoma a lokacin zanga-zangar kisan George Floyd a hannun 'yan sanda a lokacin da yake magana a taron manema labarai yau Alhamis a ma'aikatar Shari'a. Barr ya ce ma'aikatar tana da hujjoji cewa kungiyar Antifa da wasu kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi sun yi amfani da zanga-zangar don cimma burin siyasa. Bugu da ƙari ba ya ce wasu ƙasashen waje sun so su yi amfani da halin da ake ciki don su hura wutar tashin hankali. A kwanakin baya-bayan nan masu gabatar da ƙara na gwamnatin tarayya sun sanar da tuhume-tuhume akan mutane ɗaiɗaiku da dama da ake zargi da aikata ayyukan tashin hankali a lokacin zanga-zangar. A ranar Laraba masu gabatar da ƙara na gwamnatin tarayya a jihar Nevada sun tuhumi mambobi uku da ake zargi na ƙungiyar fafutuka ta Bugalo da kitsa labaran da zai janyo lalata kayayyaki a lokacin zanga-zanga a Las Vegas kuma tare da mallakar haɗaɗɗiyar giyar Molotov. An sami wani babban jami'in sojan Sudan ta kudu da hannu a harbin da ya kashe fararen hula uku da suka ji rauni a lokacin wata zanga-zanga da ta janyo yin harbi. Wata majiya daga ofishin shugaba Salva Kiir ta ce Luwa Okok Wolkir ya mutu a ranar Laraba da daddare a wani asibiti da ke Juba. Majiyar ta ce Wolkir ɗan uwan shugaban ƙasar an dake shi ne da wani ƙarfi a ka a ranar Laraba lokacin da suke cacar baki mai zafi tare da wasu mazauna sharikar makotan Juba. Majiyar ta buƙaci a ɓoye sunanta saboda ba a ba shi umarnin ya yi magana ba a kan wannan lamarin. Ya ce Wolkir ya faɗi ƙasa bayan da aka buge shi, abin da ya janyo masu tsaron lafiyar su buɗe wuta. Juk Tiong Juk da ya shaida abin ya ce Wolkir wanda aka fi sani da Luol Marin ya yi ƙoƙarin ƙwace wani fili ne daga mazauna yankin. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Manyan jami'an tsaron ma'aikatar tsaron Amurka na da da ne yanzu sun bayyana damuwa akan amfani da sojoji saboda dalilai na siyasa. A daidai lokacin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga a ƙasar akan zaluncin da 'yan sanda suke yi, yayin da suke jaddada buƙatar yin adalci ga kowane ba'amurke da kuma kiyaye rantsuwar kare 'yancin faɗan albarkacin baki da taruwar jama'a kamar yadda kundin tsarin mulki ya bada dama. Idan har za mu cika haƙoƙin da suka wajaba a kanmu a matsayinmu na masu yi wa ƙasa aiki, a matsayinmu na Amurkawa da mutane na gari, to dole ne mu ɗauki rantsuwar da muka yi da muhimmancin gaske. Shugaban dogarawan ƙasa Joseph Legeli ya faɗa, ba za mu yarda da wariyar launin fata ba da nuna bambanci ko tashin hankali. An tura dakarun tsaron ƙasa a jihohi 31 don taimakawa jami'an tsaron yankin akan zanga-zangar da ta fara a makon da ya gabata sakamakon mutuwar ba'amurke baƙar fata George Floyd a hannun 'yan sanda. Shugaba Donald Trump ya buƙaci gwamnonin ƙasar da su turo dogarawan tsaron ƙasa zuwa Washington DC. Kana sakataren tsaron Amurka Mike Esper ya baiwa dakaru 1,300 da suke aiki umarni su koma sansanonin wajen babban birnin Amurka inda aka saka a zaman jiran ko ta kwana idan ana buƙatar su. Wani rahoton cibiyar daƙile yaɗuwar cututtuka ta Amurka ya ce zuwa ɗakin ganin likita na gaggawa da marasa lafiya da ba na coronavirus ba ya yi ƙasa sosai a watan Afrilu a lokacin da annobar ta yi kamari. Cibiyar da ta fitar da hasashen a ranar Laraba cewa matsalar ta fi shafuwar yara 'yan shekaru 14 da haihuwa da ƙasa da haka da mata da kuma mutane da suke zaune a yankin gabashin Amurka. Hukumar CDC ta lura da saukar adadin mutanen da suke neman kulawar gaggawa da suka yi fama da ciwon kirji, ciki har da bugun zuciya tare da ragowar yara da suke buƙatar taimako akan rashin lafiyoyi kamar cutar asma. Amurka take da adadi mafi yawa da aka tabbatar sun kamu da COVID-19 sama da miliyan 1,800 kuma waɗanda suka mutu 700,775. Jaridar New York Times ta ba da rahoton cewa gwamnatin Trump ta zaɓi kamfanoni 5 da ake tsammanin za su samar da allurar rigakafin coronavirus. Kamfanonin su ne Moderna da ke jihar Massachusetts, da AstraZeneca wanda ya haɗa kai da jami'ar Oxford, da kuma babban kamfanin harhaɗa magunguna na Johnson & Johnson da Merck da Pfizer. Jaridar Times ta rawaito jami'an gwamnatin suna cewa za ta sanar da matakin nata nan da wasu makonni kaɗan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, ƙwararru a bangarori daban-daban a Najeriya sun bayar wa gwamnatin ƙasar shawara kan yadda za ta karkatar da dogaro daga arzikin man fetur zuwa wasu fannoni na daban, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗo mana.
Masana sun bayyana halin kakanikayi da cutar coronavirus ta ƙara jefa al'amura da suka shafi tattalin arzikin Najeriya, musamman idan aka yi duba akan batun da ya shafi ci gaba mai dorewa wanda dukkan kasashen mambobi na Majalisar Dinkin Duniya a shekarar 2015 suka dau alwashin yi, wato muradin SDGs don yaki da talauci da kare duniya da kuma tabbatar da cewa al'umma sun ci moriyar zaman lafiya da ci gaba kafin shekarar 2030. To sai dai irin tsaiko da annobar ta janyo ga tattalin arzikin kasar wajen cin wannan manufa ya yi barazanar sanya dubban mutane rasa ayyukansu a fannoni da dama a kasar, kamar yadda Director General na Ofishin Kasafin Kudaden Shigar Najeriya Ben Akabueze ya ce kashi 20 cikin 100 ne kawai na kudade ke shiga kasar, abinda Dr. Isa Abdullahi Malami kuma mai sharhi kan tattalin arzikin kasa a Jami'ar Kashiri na Jihar Gombe a Najeriya ya ce kasar na buƙatar daura damara da kuma inganta wasu hanyoyin shigar kudaden ta baya ga dogaro ga arzikin man fetur da ta yi.
Manyan abinda ya kamata mu yi la'akari da bayan man fetur babu jigon tattalin arziki mana na Najeriya kamar noma da kiwo, to kuma inda ma mun bunkasa nomar da kiwon da sun ma tuman fetur din samar da kudade wa Najeriya, to haka kamata mu duba kudaden da muke da su mu kashe kudi ne yawa tun daga jikin gwamnati har zuwa kamfanoni masu zaman kansu da daidaikun masu zuba jari a sa gonan nan ta koma irin ta zamani, ayi noma ta katafila da manya-manyan injina combine harvester da sauransu a madadin garma da fatanya da hauya, ayi su ba za su iya ba mu abincin da zamu ci na mutum miliyan 200 a Najeriya har kuma mu saida mu wayansu ba har ya zamanto arziki ba.
A nashi bangaren Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa, masani kuma mai sharhi kan harkokin da ya shafi kasa da kasa a Najeriya, ya ce kamata yayi gwamnati ta ringa baiwa kamfanoni a kasar manya-manyan ayyuka na tsare-tsare da gine-gine don karfafa musu gwiwa, ba wai ta ringa baiwa kamfanonin kasashen waje ayyuka ba, a ce wasa hakan zai taimaka wajen samar da kudade cikin aljihun gwamnati.
Manya-manyan ayyukan mu da ake yi a kasar nan, wato civil works din da ake majority kamfanonin kasashen waje ne, shi yasa mutane ba su jin wannan kudin na dawowa cikin su, saboda me kamfanonin kasashen waje su suke zuwa su yi ayyukan nan. So idan aka samu a ce a samu wasu kananan ayyuka wanda mutanen Najeriya wanda kamfanonin mu za su yi saboda a samu kudi ya dawo cikin al'umma, idan aka ci gaba da ba kamfanonin waje misali kamar irin su JB Jewelers Bazaar kenan, su kuma kamfanonin China da suke wasu hanyoyi manyan hanyoyi a kasar nan, za mu iya ganin cewa kamar JB da su wannan CCC su suke yin wannan ayyuka. So ta dalilin haka ya kamata a samu wa'annan kamfanonin gida su ma a samu masu aiki wanda za su yi yanda kudi zai dawo cikin al'umma.
Cikin abubuwan da ke cimma al'ummar kasar tuwo a ƙwarya da kuma hana ruwa gudu shine batun cin hanci da rashawa. A lokaci da alƙaliman annobar cutar COVID-19 ke dada hawa a kasar, ana zargin wasu jami'an gwamnatin da yin amfani da damar wajen karkatar da kudaden tallafi da aka ware domin kai dauki ga marasa karfi a kasar. Awal Musa Rafsanjani, babban director a Cibiyar Sizlak kuma babban wakili a kungiyar Transparency International a Najeriya, ya bayyana takaicinsa game da lamarin.
Daidai lokacin da wannan annoba take karfi a kasar, kuma kasashen duniya suke hoɓasa su tabbatar da kan cewa sun cece al'ummomin su da kasashen su da tallafa musu da su fita daga cikin bala'in kangin, to wannan abin kunya ne, abin takaici. Yanzu haka dinnan wasu jami'an gwamnati da take yaki da hanci da rashawa sun karɓi korafi daga jama'a, kuma sun kudi aniyar cewa za su binkice.
Ƙwararrun sun ƙara da cewa idan har gwamnatin Najeriya ba ta yi takatsantsan wajen canja dabarunta ba, to ba shakka kasar ba za ta yi saurin fita daga ƙangin ƙalubale na koma baya da cutar COVID-19 ya janyo a kasar ba. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Shamsiya Hamza, A daidai wannan lokaci da annoba ta tayar da duniya tsaye, wakil Ibrahim Abdulaziz ya hada mana rahoto na musamman kan alfanun magungunan gargajiya.
Tun kafin zuwan Turawa da kuma likita bokan Turai, al'umma kan dogara ne wajen amfani da magungunan gargajiya domin samun waraka, wanda hakan yasa sai an gado ne kan rungumi wannan sana'a. Ko da yake a yanzu an samu ƴan haye, batun da wasu ke ma cewa barazana ne ga haka kiwon lafiya, to wai ko shin ma wani alfanu masu maganin gargajiya ke shiga cigaban al'umma musamman a wannan lokaci da ake samun bullar cututtuka? Ga ma da ta bakin wani dan gado wanda shi ya rungumi sana'ar ne hannu biyu.
Ya kamata idan an kawo maka mutunku yaro ko babba da zaran ka gaishe ka san cewa wannan wallahi ga abin da yake damu. Idan zaka fara hukunta kamar yanzu misali zan yi maka. To da dama mutum zai so mara lafiya wurina. Wallahi zan ce masa ciwo kaza ne yake damu kuma in ka je asibitin kai ta zaka samu shi din ne. Ai ba wai kallo bane ba. Menene ya zamo cewa kamar yau da kullun ne? Idan typhoid ne a jikinka zan tambaye ka yanayin kalar zazzabinka yanzu yake maka da safe ne ko da rana ko da yamma ya san wanne ne. Yanzu zan bambance maka typhoid na shiga lokaci kaza, malaria na shiga lokaci kaza, yellow fever ma'ana shawara. Zan ce maka shi mun lokacin da yake nan bai da lokaci a kowane lokaci zan ce maka yana jikin ɗan adam. To zan duba yanayin hannunka, yanayin idonka, yanayin harshenka, yanayin fatan jikinka, zan ga mene ciwo ne a jikinka kuma zan iya sani ko da a ce ba sa ne. Sai ko da ma a ce ma ba ciwo na asibiti bane amma zan iya tabbatar maka cewa wannan ba na asibiti bane saboda kaga yau da kullum.
Kamar likita bokan Turai, su ma masu maganin gargajiyan na da nasu tsari domin tafiya da zamani. A cewar mataimakin shugaban kungiyar masu maganin gargajiya ta Najeriya NTMP mai kula da shiyar Arewa maso gabas Dr. Al-Amin ke cewa.
A takaice sunana Dr. Al-Amin Medical Research Center, a matsayina na ina mataimakin mana National Chairman Vice President namu na kungiyar magani karkashin NTMP ma'ana BP na Northeast, sannan kuma Algon Chairman Algon na BPs na Najeriya da baki daya. A alhamdulillahi nasarar da muka samu komai kan tafiya da zamani da magungunan gargajiya za ka na ganin shi kaman ana daure shi a leda ko kuma a kulle shi a takarda. To amma alhamdulillahi gashi yanzu mun samu cigaba sakamakon karatun da muka yi, muna sarrafa magani mai packaging din shi in na ruwa ne mai packaging din shi mu gyara shi mu san yanayin yadda za mu ba wa al'umma bai zamanto ya wahalar da su ko ya cutar da su ba. A bisa abubuwan da suke gani kamar masu maganin mu wani lokaci za ka ji an ce wani ya sha maganin gargajiya a'a ya sha ya samu matsala a'a ko ya sha sai in ga a tunanina dukkan kowanne ana ka iya samun matsala. Kamar yanzu ka dauki majinyacin ka kaje asibiti da shi sai ga har Allah ya sa wannan sanadiyan jinya har ya rasa ransa. To kamar mu abubuwan da ake daukan magunguna ake badawa akan shan shi bisa rashin kima ma'ana measurement kamar dose ne shi. To kaga a yanzu magungunan mukan measurement din shi mu duba dose din da za a ba wa mutum daidai da wanda zai sha ba tare da an samu matsala ba. In ka duba yanayin koke-koken da jama'a suke baya an sha wannan maganin gargajiya an samu matsala, an sha wannan maganin gargajiya an samu matsala, a yanzu dukkan wayannan matsaloli a cikin 125% zan ce sun kawar.
Wannan mako na zuwa ne yayin da gwamnatoci a wasu kasashen ke hada gwiwa da masana magungunan gargajiya domin samo maganin wannan annobar cutar coronavirus mai lakabin COVID-19. To ya ko anya akwai rawar da masu maganin gargajiyan ka iya takawa irin wannan yanayi?
A matsayinmu na shugabannin kungiya ko ba membobin mu da kuma iyayen mu wayansu a kauyuka da kuma barnuka a cikin gari sukan kiran mu da a ba su dama su gwada baiwansu akan wannan larura wannan annoba da ta bayyana. To har lokacin wani zai fito ya ce yana da maganin kaza a ungiyance muka hana muka ce ku bari lokaci na zuwa dan mutanen mu da dama sun so su nuna cewa suna da baiwansu da za su gwada akan wannan annoba domin kowa da tunaninsa kamar ni a tunanina akwai abubuwan da muke ganin in muka hada shi da ikon Allah zai kai ga an samu nasara kamar yanda kasan da ka ambata su ma ai magani ne wani daga cikin al'umma ya gabatar ko kuma ya ce ya cire har aka gwada gashi yanzu ana amfani da shi.
Malalata na gani fa akwai bukatar har karfi da karfe domin kullum take bin kudin sabulu musamman ma irin wannan lokaci. Pharmacist Salim Sani Hassan wani masanin hada magunguna ne a Najeriya yace ko dole fa ake hada hannu
suna bada gudunmawa kwarai da gaske saboda kasa kamar Najeriya wanda ake cewa developing country ba mu da isasshen ƙwararrun ma'aikatan lafiya kuma ba mu ci gaba sosai kamar kasashe ba wajen kere-keren magani wanda zai wadatar a kowane bangare na kasar nan. To akwai bangare ko za a ce na karkara wanda ba asibitoci to waɗannan masu maganin gargajiya suna taimakawa kwarai da gaske wajen yanzu kamar wanda mai in an yi targade ko an yi karaya duka muna a bangare na masu maganin gargajiya so suna taimakawa kwarai da gaske wajen bada gudunmawa a harkan kiwon lafiya a kasar nan.
Shi ko Farfesa Habibu dan Malam malami a tsangar koyon hada magunguna ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria tsokaci yayi game da irin matakan da ya kamata ake dauka musamman a wannan lokaci da ake yaki da kwayar cutar ta coronavirus.
Kila da ake tun farko gwamnatocin mu maimakon a ce za su killace mutanen kasa baki daya kila da yafi sauki a ce an killace mutanen da suke shigowa baki ko dan kasa ne ko ma baki ne dai wanda ya shigo a ce sai an killace shi akalla sati biyu in ya nuna alamun ciwo a mashi magani in bai nuna alamun ciwo sannan abu shi daga cikin kasa kila da wannan ake da yafi mana sauki fiye da a ce an killace mutanen kasa baki daya an rage kasa baki daya ga mutanen mu yanda ake da matsalan talauci kowa akwai mutane da yawa sai an fita sannan za a samu abin da za a cira nan da sauransu wannan ya dan wahalar da mutane sosai so mutane ba su san wannan abun ba.
Koma da menene in yi magana dai kan ce wai hannu dai bai daukan jinka. Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. A gaida Ibrahim Abdul Aziz kafin mu kai ga shirin mu na gaba an shakata da wannan faifan.
Yeah.
Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Assalamu alaikum, yau ma kamar kowace mako da muke kawo muku takaitaccen labaran wasanni, to sai a gyara zama domin sauraron na wannan makon. Da farko, shugaban hukumar kwallon kafa Amaju Phoenix ya yi shelar cewa akwai shirin biyan wasan League a Nigeria domin taimakawa wasan League. Mr. Phoenix ya shaida haka ne a wata ganawa inda ya ce gidan gilashin zai taimaka wa tsarin League din don fita daga cikin halin ha'ula'in da take ciki. Bayanai na nuni da cewa tsarin wasan League a Nigeria na cikin yanayin digirgire da talle sama da watanni biyar da kuma kwante guda uku. Shugaban hukumar kwallon kafan ya ce ana gudanar da shirye-shirye don ganin an sake dawo fagen murzale da zaran an samu kyakkyawan yanayi. A gefe guda kuma, a Laraban wannan mako, shugaban hukumar NFF ya tabbatar cewa an ba da sabuwar yarjejeniya wa kocin kungiyar Super Eagles da ya tabbatar ya lashe gasar kwallon kafa na Afirka da za a yi a shekarar baɗi, sannan kuma ya tabbatar cewa kungiyar kwallon kafa Super Eagles ta samu zuwa gasar cin kofin kwallon kafa na duniya wanda shi ma za a yi a shekarar ta 2022 a kasar Qatar. Shi ma dai ministan bunƙasa harkokin wasanni da matasa a Najeriya ya ce an sabunta kwantaragin babban kocin Najeriya ne domin ba shi damar nuna kansa cewa zai kawo ci gaba, amma kuma idan ya gaza za a kore shi, inji minista Sanda Dare. Bisa alakari da ƙa'idojin da aka gindaya wa kocin da kuma ya amince, muna gargadinsa da ya kai babban matsayin wasan kwallon kafa a Najeriya domin samun babbar nasara, inji cewa minista Sanda Dare. Muddin kocin ya gaza kai matsayin da ake bukata, za a yi wa jarod da shi. Shi dai kocin kungiyar kwallon kafan Super Eagles Mr. Roha shi ne jagoranci kungiyar a gasar kasashen Afirka da aka gudanar a shekarar 2019 a kasar Masar. Ya ce yanzu dai Najeriya ba ita ce gwana ba a kasar Afirka a fagen Tamola, saboda haka da kamar wuya a samu nasarar cin kofin kasashen Afirka wanda za a fafata a kasar Kamaru a shekara mai zuwa. Ita kuma kungiyar kwace-kwacen kwallon kafa a Najeriya ta fara magana da hukumomi da kuma ma'aikatu domin tallafawa gajeru 'yan kungiyar. Shugaban kungiyar kwacocin Isa Ladan Boso ya shaida hakan inda ya ce kungiyar tasu tana magana da hukumar NFF da kuma ma'aikatar wasanni domin a taimakawa gajeru wakilanta. Shugaban kungiyar Isa Ladan Boso ya yabawa ministan matasa da wasanni Mr. Sanda Dare sabili da tallafawa iyalan wasu fitattun 'yan kwallon kafan kasar da suka riga mu gidan gaskiya dangane da matsatsin cutar COVID-19. Daga ƙarshe, hukumar kwallon kafa wato NFF ta yi bikin cika shekara 54 na ministan matasa da bunƙasa wasanni Mr. Sanda Dare a duniya. Hukumar NFF din ta aikewa minista Dare da sakon fatan alkhairi a ranar Juma'a da ta wuce. Sai dai ministan ya caccaki hukumar kwallon kafa da cewa wasan kwallon kafa a Najeriya ya samu koma baya. Shi dai Sanda Dare, gugeggen dan jarida a fannin radio da television wanda ya shafe tsawon shekaru sama da 25 a wannan sana'ar, Mr. Sanda Dare ya taba zama shugaban sashen Hausa na wannan gidan radio muryar Amurka. Abdulwahab Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Gaid Abdulwahab Muhammad, don nan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaici.
Attorney General na Amurka William Barr ya ce an kama mutane 51 'yan kwanakin nan kan tuhume-tuhumen da ke da alaka da tarzoma a lokacin zanga-zangar kisan George Floyd a hannun 'yan sanda a lokacin da yake magana a taron manema labarai yau Alhamis a ma'aikatar shari'a. Ba ya ce ma'aikatar tana da hujjoji cewa kungiyar Antifa da wasu kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi sun nemi amfani da zanga-zangar don cimma burin siyasa. Bugu da ƙari ba ya ce wasu ƙasashen waje sun so su amfani da halin da ake ciki don su hura wutar tashin hankali. An sami wani babban jami'in sojan Sudan ta kudu da hannu a harbin da ya kashe fararen hula uku da suka ji rauni a lokacin wata zanga-zanga da ta janyo yin harbi. Wata majiya daga ofishin shugaba Salva Kiir ta ce Luwa Okok Wolkir ya mutu a ranar Laraba da daddare a wani asibiti da ke Juba. Majiyar ta ce Wolkir dan uwan shugaban kasar an dake shi ne da wani karfi aka a ranar Laraba lokacin da suke cacar baki mai zafi tare da wasu mazauna sharikar makotan Juba. Manyan jami'an tsaron ma'aikatar tsaron Amurka na da da ne yanzu sun bayyana damuwa akan amfani da sojoji saboda dalilai na siyasa. A daidai lokacin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga a kasar akan zaluncin da 'yan sanda suke yi, yayin da suke jaddada buƙatar yin adalci ga kowane ba Amurka da kuma kiyaye rantsuwar kare 'yancin faɗan albarkacin baki da taruwar jama'a kamar yadda kundin tsarin mulki ya ba da dama. Wani rahoton cibiyar daƙile yaduwar cututtuka ta Amurka ya ce zuwa ɗakin ganin likita na gaggawa da marasa lafiya da ba na coronavirus ba ya yi ƙasa sosai a watan Afrilu a lokacin da annobar ta yi ƙamari. Cibiyar da ta fitar da hasashen a ranar Laraba cewa matsalar ta fi shafuwar yara 'yan shekaru 14 da haihuwa da ƙasa da haka da mata da kuma mutane da suke zaune a yankin gabashin Amurka. Hukumar CDC ta lura da saukar adadin mutanen da suke neman kulawar gaggawa da suka yi fama da ciwon kirji, ciki har da bugun zuciya tare da ragowar yara da suke buƙatar taimako akan rashin lafiyoyi kamar cutar asma.
Kafin mu sallama muna miƙa gaisuwar ta'aziyyarmu ga iyalan Alhaji Abubakar dan Hassana Sanyinna da Malam Umar dan Hassana da sauran 'yan uwa da dangi a kan rasuwar dan uwansa Abbas dan Hassana Sanyinna wanda Allah ya warasuwa a jiya Laraba a garin Sanyinna ta karamar hukumar mulkin Tambuwal a jihar Sokoto. Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya kuma baiwa iyalai hakurin jure rashin. To masu raro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu amaradin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Restoration wanda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. Assalamu alaikum.